Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsin akan mitoci 25 31 da 60 a jamhuriyar Niger, kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zangon 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Farha, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya, a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakub Makiri ne tare da Sahabo Imam Aliyu, muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To, bayan kun gawa jin labaran duniya, za ku ji rahoto a kan kisa da ake zargin sojojin saman Najeriya suka yi wa wani mutum a jihar Borno.
Ya ce wannan ne dai bayanin da muke da shi a yanzu hakan, amma ko wasu rahotannin da ke fitowa daga cikin gari da ake cewa batun na fyaɗe ne, amma ba mu tabbatar da wannan batun ba.
Majalisar Wakilan Najeriya ta sake gayyatar tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi a majalisa, Abdul Mumin Jibrin, domin ya kare kansa akan wasu sabbin tuhume-tuhume da ake yi masa.
Wannan shine adalci, bai kamata a ce an yi mutum hukunci baya nan ba, domin ba a san ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba.
Haka kuma za ku ji wani yunkurin haɗin gwiwa tsakanin wasu 'yan kasuwan Najeriya da gwamnatin Nijar. Muna kuma da shirin kallabi da Maryam Dado za ta gabatar, da sharhin wasu jaridu na nan Amurka, sannan da saƙonni da kuka aiko mana, amma duk sai kun gama jin labaran duniyar.
Assalamu alaikum. Jiya Alhamis, shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi Attorney General na jihar Oklahoma Scott Pruitt zaman shugaban hukumar kare muhalli, mutumin da bai yarda da batun ɗumamar yanayi ba, kuma fitaccen amini ne na kamfanoni da ake zargi da haddasa ɗumamar yanayi. Scott Pruitt yana daga cikin manyan masu sukar shirye-shiryen gwamnatin Obama na tunkarar ɗumamar yanayi ta wajen rage hayaƙin da masana'antun samar da hasken lantarki suke fitarwa. Ba kuma tare da wani ɓata lokaci ba, Sanata Bernie Sanders, wanda ya nemi tikitin takarar shugabancin Amurka kafin ya sha kaye, ya gaya wakilin muryar Amurka Michael Bowen cewa idan burin shi ne kiyaye muhalli domin masu zuwa gaba, wannan naɗin ba alheri ba ne. A halin da ake ciki kuma, wakilan Majalisar Dokokin Amurka daga duka manyan jam'iyyun guda biyu sun ce tilas a gudanar da bincike da zai bayyana wa Amurkawa dalla-dalla irin katsalandar da Rasha ta yi a zaben ƙasar da cikin watan jiya. Har wani ɗan majalisa yake ba ɗan Republican yake ba da shawarar cewa a gaba rashin takunkumi saboda haka.
Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce shugaba Barack Obama ba zai iya amfani da ikonsa na yin afuwa ba wajen halatta zaman wasu bakin haure waɗanda a halin yanzu suke karatu a makarantun ƙasar. Wannan martani da kakakin fadar White House George Ernest ya bayar ya biyo bayan wani wata wasiƙa ce wanda wakilan Majalisar Dokokin Ƙasar 'yan Democrat su 60 suka rubuta wa shugaban, suna neman ya yi wa matasan afuwa saboda an shigo da yaran Amurka ba bisa ka'ida ba, da zummar wannan matakin zai hana ta saƙiyar su. Shirin dakatar da ta saƙiyar irin waɗannan matasa da iyayensu suka shigo da su Amurka tun suna ƙanana, shugaba Obama ne ya bullo da shi. Amma shugaba mai jiran gado Donald Trump ya yi alƙawarin zai soke irin waɗannan matakan da shugaba Obama ya ɗauka idan ya kama aiki.
Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce gwamnatin Siriya ta dakatar da dukkan wasu matakan soja a gabashin birnin Aleppo gabanin wata ganawa tsakanin ƙwararru ta fuskar soji na Amurka da Rasha dangane da hali da ake ciki a birnin da yaƙi ya daidaita. Tun da farko a jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce yana da tsammanin yiwuwar a cimma tsagaita wuta da ƙasar Rasha na kawo ƙarshen faɗa da ake a Aleppo. A birnin New York, jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin na Siriya Staffan de Mistura ya yi marhabin lalle ga sanarwar da Rasha ta bayar. Duk da haka, ya gaya manema labarai cewa ba shi da masaniyar ko an daina yaƙi ko kuma an kwashe farar hula ba. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta halarci taron da za a yi gobe a Asabar tsakanin manyan ƙasashen duniyan guda biyu dangane da wannan rikici, za a gana wacce a birnin Geneva.
Wayannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A Ghana, madugun 'yan hamayya a zaben shugaban ƙasar Nana Akufo-Addo ya ce yana da ƙwarin gwiwa zai yi nasara. Duk da haka, ya kira ga magoya bayansa da su baiwa hukumar zaben ƙasar sarari ta gudanar da aikinta. Ɗan takarar shugabancin ƙasar ƙarƙashin jam'iyyar NPP ya yi magana ga magoya bayansa a birnin Accra jiya Alhamis, a daidai lokaci da hukumar zaben ƙasar ta fara sakin sakamakon zaben sannu a hankali daga zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisa da aka yi a ranar Laraba. babbar jam'iyyar hamayya ta NPP ta ce bisa la'akari da alƙaluman bayanai da ta tattara na sakamakon zaɓen na nuna cewa ɗan takararta da na Akufo Addo ya lashe zaɓen. Haka nan kuma wasu 'yan takara su biyar masu sun goyi bayan alƙaluman da ke nuna Nana Akufo Addo ya samu nasara. Amma har yanzu shugaban ƙasar John Dramani Mahama da jam'iyyarsa ta NDC mai mulkin ƙasar ba ta ayyana cewa ta sha kayi ba. Hukumar zaɓen ƙasar ta ce ta hakikance an gurɓata kafofin aiko mata da sakamakon zaɓen ta intanet, saboda haka ne take jinkirta bayyana sakamakon zaɓen har sai ta karɓi rubutattun sakamako daga jami'anta hannu da hannu. Labaran duniya aka ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, za mu faro rahotannin namu ne daga Maiduguri, inda ake zargin mayakan sama na ƙasar da suka yi wa wani mutum mai shekaru 60 duka har lahira. Ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Haruna Dauda da ƙarin bayani.
Rundunar mayakan sojin sama na Najeriya da ke garin Maiduguri ta ce tana gudanar da wani bincike kan kisar da wani jami'in ta yi wa wani dattijo ɗan shekaru 60 da haihuwa da ake kira Ibrahim Bulama a cikin garin Maidugurin. Komandan rundunar mayakan sojin sama Charles Ohune ya bayyana wa manema labarai hakan a garin Maiduguri. Ya ce a ranar 7 ga watan nan ne da wani jami'in sojin sama da ake kira Last Corporal Kamal Usman ya tashi aiki da misalin karfe 10 dare akan hanyarsa na komawa zuwa wajen kwanansa. Sai ya ga wasu mutane a tare, kuma da ganin sa sai dukkanin suka hau gudu, sannan ya matsa wannan wuri dan ganin abin da ya sa su gudun, inda kuma ya so maleka wasu dakuna a wannan gida da ake kira Okona.
He entered a couple of rooms and the last one was that he entered one of the rooms and he saw a female woman. Before it was happening, he was attacked from behind by an old man.
Yace yana cikin leka waɗannan dakuna ne dai, sai shiga daki na ƙarshe sai ga wata mata a cikin ɗakin. Kafin ya ankara sai wani dattijo ya kai masa hari, kwace makamin da ke hannunsa har ma ya ji masa raunuka. Daga wurin ne kuma ya fice dan zuwa neman taimako, wanda daga bisani ya kawo wasu jami'an sojan dan taimaka masa wajen karɓo bindigan nasa, wanda sakamakon hakan ne ma wannan dattijo ya rasa ransa.
The other side we're hearing from the town is that they keep operating. They went to rape the woman.
Yace wannan ne dai bayanan da muke da shi a yanzu hakan, amma ko wasu rahotannin da ke fitowa daga cikin gari da ake cewa batun na fyaɗe ne, amma ba mu tabbatar da wannan batun ba. Kamar da na gaya muku, har yanzu muna gudanar da bincike a kai, kuma za mu ba ku cikakken bayanan abin da ya faru game da wannan lamari.
Anybody is involved, whether it is a personnel or it is outside in the civilian, you get into picture and justice will be done.
Yace kowane ne ma yake cikin wannan batu, ko daga ɓangaren jami'inmu ne ko kuma ɓangaren farin hula, za mu tabbatar muku cewa mun yi adalci kuma mun bayyana muku gaskiyan abin da ya faru, kuma za mu yi adalci. Mun kuma ne mijin yadda wani dattijo ɗan shekara 60 ya rasa ransa a hannun waɗannan jami'an sojan saman. Sai komandan ya ce,
he wasn't shot. What happened was that the soldier was beaten with a wood or stick. They have very deep cuts. So by the time they came to recover their rifle,
ya ce ba harbin su aka yi ba. Abin da ya faru shi ne waɗannan mutane sun bibbigi waɗannan jami'in sojan ne da sanduna da wasu itatuwa, inda suka ji masa munanan rauni. Lokacin da ya wa 'yan uwansa magana suka zo kuma karɓo wannan bindiga a hannunsa, shi ne su ma suka lakaɗa masa duka, wanda har ya yi sanadiyar mutuwansa. Amma kamar yadda na gaya muku, muna nan muna bincike a kai, a cewar komandan. Ya ce yanzu haka ma wannan jami'in sojan yana kwance a asibitinmu, amma ɗayan sojan da wanda suka yi wannan duka tare mun kulle shi, saboda muna ci gaba da gudanar da bincike. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tuma dalla a gaida Haruna Dauda. Wakiliyarmu a Abuja Madina Dauda ta aiko mana da rahoto akan cece kuce tsakanin shugaban kwamitin kasafin kuɗi a majalisa Abdulmumin Jibrin da kuma majalisar dankanta.
Laifuka biyu da ake tuhuman tsohon shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar wakilai Abdulmumin Jibrin da su ne rashin zuwa aiki a majalisar, wanda ya nuna rashin kyautatawa wakilcin mazaɓarsa da kuma yin aiki da asusun banki na ƙasashen waje. Na tambayi ɗaya cikin 'yan majalisar wakilai Timotin Golu hujjar su na gayyatar tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗin. Ga amsar da ya bani,
kin sani a majalisa mu masu jin kukan mutane ne, sun kawo karen shi ga abin da yi ga abin da bai yi ba, suna jiran shi, basu ji shi ba, dole ne mu ji daga wurin shi. cewa menene gabin da ya faru gaskiya ne kai kamar yadda da muka kira shi yaki yazo. Muna da committee na ethics wanda su suna da dok suna da yanci su kira kowa da kowa a majalisa.
A rubuce aka kawo muku karar?
A rubuce aka kawo abin ya zafe su sun ce baya zuwa majalisa ya kai kwanaki nawa.
To ba ku kuka kore shi a majalisan
ba? Yoshi aka kore shi. Kamar yadda muke kowa ana sa attendance. In baka nan a plenary kana nan a committee ko kai tafiya ka je aikin oversight a wani wuri duk attendance ne. Amma a ce baka nan doka ta ce akwai kwanaki a cikin shekara wanda ya kamata dan majalisa yana nan yana aiki, in baya nan yayi laifi, in an kai ka kotu za a iya cire ka a wannan majalisa.
Shi ma dan majalisa mai wakiltar mazabar Gwaram a jihar Jigawa, Yuguda Hassan Kila, ya ce wannan mataki da majalisar wakilai ta dauka na kokarin jin ta bakin Abdulmumin Jibrin shine adalci.
Mun bai zo gaban mu ya kare kansa ba, kowa zai dauka cewa ana masa sharri ne ko zarni duk maganganun da ya faɗa. Shi yasa muka ce ya dawo ya zo ya kare kansa a gaban mu. Akwai tambayoyi da zamu yi masa, shi kuma idan yana da waɗansu tambayoyi da zai mana sai ya zo ya yi mana, mu ba shi ansa shi kuma ya ba mu ansa.
To ai an ce ma akwai wasu batutuwa da suka taso daga mazabin sa ko?
Akwai mutane daga mazabin sa da suka rubuta petition korafi a kansa. Wannan shine adalci, bai kamata a ce an yi wa mutum hukunci baya nan ba, domin ba a san ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. Gaskiya ne idan ya zo zai faɗa, in kuma bai zo ya faɗa ba za mu ɗauka waɗannan abubuwan da suka zo daga mazaɓarsa gaskiya ne.
Na kira Abdulmumin Jibrin a wayarsa ta hannu sau da yawa amma bai amsa wayar ba, sai dai sako da ya aiko mani ta WhatsApp inda ya ce zai bayani a hukunce in har ya samu wata takarda a hukunce daga majalisar wakilan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To ba dalla a gaida Madina Dauda, yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar. A gaida Baba Jamal da wannan wakar. A kasar Niger kuwa, wasu 'yan kasuwar Najeriya ne suke kokarin yin aiki tare da hukumar kasar ta Niger a fannin bunƙasa noma a kasar Niger. Wakilin mu Muslimu Muni Barma ya zanta da jagoran 'yan kasuwar na Najeriya.
A takaice, manoman Niger sun zan haɗa kai suna neman mu ba su tractor, mu ba su takin zamani, wanda duk wannan abubuwa muna da su. Mun riga mun yi irin wannan haɗin kai da ƙungiyar manoman shinkafa a Najeriya, wanda muka sanya hannu na kayaki da za su saya a kamfani na na'urorin tractor da sauransu na biliyan 800 da yan kai, wanda za su biya kashi 25 cikin 100 abinda ya saura kashi 75 NASAL kamfani ne na gwamnati na harkar noma, ita za ta bani garanti sai su biya ni sauran kuɗi na cikin shekaru uku. Irin wannan tsari ne muka kawo Niger. Mu yi da Niger, idan gwamnati ta bada kashi 30, shi mai noma wanda za a tallafawa ya kawo kashi 10, sauran kashi 60, bayan mun samu kashi 40 sai manomi ya biya kaɗan-kaɗan. Amma gwamnatin Niger za ta ba mu sovereign guarantee na sauran kuɗinmu da ya saura a biya shi cikin shekaru uku. Da na je wajen Prime Minister, na tabbatar mishi cewa kamfaninmu na Agric Supermarket Limited za ta zuba jari na $250,000 a wannan shekaran da za mu shiga a Niger. Za a yi haka har shekaru hudu, wanda zai kawo jimillan biliyan ɗaya dola, wanda in ka ce a naira biliyan 400 kenan.
Alhaji Garba Bawa, wacce amsa Prime Minister ya baku a yayin tantaunawar ku da shi akan wannan magana?
Ya ce zai ba mu wannan garanti na naira biliyan 400.
Wannan kana bayani ne Alhaji akan abin da ya shafi shigo da tractor zuwa nan Niger. To ina maganar takin zamani.
Na yi musu alkawarin bayan shekara ɗaya daga 2018 za mu kafa kamfanin yin taki, wanda wato takin da Niger take so za ta same shi a gida. Sannan ƙasashe kaman makwabtanku kaman Burkina Faso, Mali, Benin da sauransu su ma za su ci cuɗan amfanin cuɗanyen da aka yi aka kafa kamfanin taki a nan.
Meye ne amfanin da su talakawa za su samu a ƙarƙashin wannan yarjejeniya da kuka cimma?
Bayan ma'aikata da za a ɗauka da yawa, abinci zai wadata a Niger, tunda na'urorin nan na tractor da komai zai bunƙasa noma ne na zamani. Taki zai ƙara musu ƙarfin yin kawo kaya, abinci sai dai Niger ta bai wani ƙasa.
A gaida Sulemanmu ne, bar ma da bakunsa. Wa'innan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 2:17 na dare kenan a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Yau shirin kallabi ya samu bakuncin Malama Dina Musa Yara daga jihar Katsina, mataimakiyar shugaba wata kungiya mai taimakawa wajen samar da rance da ake kira Amfin a takaice. A hiranmu da ita ta bayyana mana yadda kungiyar ke gudanar da ayyukanta. Ga dai yadda hiranmu ta kasance da ita.
Sunana Dina Musa Yaro ne, haifafiyar Malam Fashi local government ce ta jihar Katsina. To ni malaman makaranta ce, ina koyarwa a nan Government Girls Science Secondary School Malumfashi. Ina kuma da makaranta a nan Malumfashi, Hisab International Nursery and Primary School. Sannan ina da NGO Dita wadda ta kunshi mata, matasa da kuma nakasassu, Hisab Women Welfare Development Initiative.
To malama, yau gaki a birnin Washington DC, VOA sashen Hausa. Shin me ya kawo ki nan Amurka?
To abin da ya kawo ni Amerika, na zo wani taro ne na SIP. SIP wani platform ne wanda duka microfinance practitioners suke haɗuwa. Wato microfinance kamar ƙungiyoyi ne waɗanda suke ba da rance ga membobinta. Akwai banki, akwai institution. Na zo na yi representing ɗin Association of Non-Bank Microfinance Institutions of Nigeria, ANFIN.
Watakan kin zo kin wakilci kungiyar kenan?
A Najeriya ne ce mataimakin shugaba ta biyu a wannan kungiyar. Wato kungiya ce wadda ta hada kan dukkan waɗanda su kungiyoyin da ke ba da rance masu zaman kansu, waɗanda su ba banki bane, amma yadda suke gudanarwa su shine su hada kungiyoyi su group, sannan su kungiyoyin su zama garantas din junan su, sannan a ba su rance kadan kadan suna jiya ana kara musu. To duka kungiyoyi masu irin wannan a Najeriya, wannan amfin din ita ce ainihin uwar kungiyar su a Najeriya, wanda bankin Najeriya ta kafa ta a shekara 2010.
Bankin CBN kenan.
Haka, ma'ana ita amfin ba ta ba kungiyoyi kuɗi, amma za ta buɗa maka hanya ta haɗa ka da inda za ka samu kuɗi, bayan ta koya maka yadda za ka yi da kungiyoyin da ke ƙasan kungiyoyinka kai ma. To kuma sannan in Allah ya yarda muna so mu zama mu ne na harko a Afirka, ba a Najeriya ba, a Afirka. Dan yanzu haka muna da membobi sun yi 4,000. To abinda muke yi shine mukan waɗannan kungiyoyi masu zama kansu, mukan koya musu wasu abubuwa waɗanda za su sa su yi ƙarfi, wato capacity building. Kinga kamar yanzu akwai wani abu da Central Bank ta shirya ta koya mana, wato abin muna ce mishi rural business plan, wato yadda idan ka je karkara ta yaya waɗanne hanyoyi za ka bi kai a matsayin kungiya ka ba da rance, domin kada ka fara da rashin ganewa, kada abin ya zo ya kawo matsala.
To kamar waɗanne irin abubuwa ne kika koya a wannan taron da kika zo na Amerika?
To na ɗaya dai na haɗu da wasu kungiyoyi waɗanda suke yin abubuwa makamantan irin abin da muke a gida, wato abubuwa da za su kawo ci gaba ga kungiyoyinmu a can gida ta fannoni daban-daban. Sa'annan kuma bisa ga kan magana ta mu ta bana, wanda kan magana ta bana ita ce expanding market frontiers, yanzu wani abu ne wanda aka duba yiwuwar yadda za a iya bunƙasa kasuwanci a kasuwanninmu a ko'ina. To mun koyo yanda in mun dawo za a duba a ga to mu a sashenmu, musamman wannan apex body din, wato wannan uwar kungiya ta ƙasa ta mu amfin, ta yaya za ta cimma wannan buri na koyar da ainihin sauran organizations din, wato sauran kungiyoyin da ke ƙarƙashinta ta fannin bunƙasa kasuwanci. Sa'annan mun samu linkages da yawa wanda idan muna so muna iya gayyato wasu su zo su ƙara koya mana wani abu da muka ga za mu ɗauka mu yi amfani da shi
a Najeriya kenan.
A Najeriya musamman kin ga muna da manoma, to yaya za a yi a bunƙasa hudda kasuwancin noma da wata da wani sabon yayi? To irin wannan muna iya kiran wani cikin waɗanda suka gabatar mana su zo mu ƙara goguwa, ƙara koya mana yanda za mu ɗauki wasu products ɗin mu yi a Najeriya.
Masu sauraro, iyakacin abinda shirinmu na yau ya kunsa kenan, sai kuma mako mai zuwa in Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar ta Malama Dina Musa Yaro da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai sharhin wasu daga cikin jaridun Amurka wadda Nazir Hausa zai gabatar.
Sharhin jaridun Amurka. Satin cikin sharhin jaridin Amurka, za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labarin gargadi da jami'an kula da lafiya a ƙarƙashin mulkin Barack Obama suka bayar akan ƙaruwar yara matasa masu shan tabar sigara ta lantarki, wacce aka fi sani da e-cigarette ko kuma vaping a Turanci. Rahoton da babban likitan gwamnatin Amurka Vivek H. Murthy ya bayar ya ce duk da ƙasa da yawan masu shan tabar sigara da aka sani ta gargajiya na raguwa, yawan mashaya tabar ta zamani na ƙaruwa, wacce ke ɗauke da wani adadi na sinadarin nicotine a cikinsa. Dr. Murthy ya ƙara da cewa ɗaya daga cikin dalilan da ya sa adadin masu shan tabar ta zamani ke ƙaruwa shi ne mashayan na samunta a cikin ɗanɗano iri daban-daban da za su iya zaɓa. A farkon wannan shekarar, Ma'aikatar Kula da Abinci da Magunguna ko kuma FDA a taƙaice ta saka dokar hana sayar da wannan taba ga yara 'yan ƙasa da shekaru 18. Sai kuma jaridar USA Today. Sakamakon raguwar adadin rakuman dawa da kaso 40 cikin 100 a duniya cikin shekaru 30, masana da kuma masu ilimin kimiyya sun ce dabbobin na barazanar shiga cikin lissafin sunayen dabbobin da suka kusan karewa gaba daya a duniya. Jami'an sun bayyana cewa a shekarar 1985 akwai kimanin tsakanin rakuman dawa 151 da kuma 67,562, kamar yadda kungiyar kare halittu ta kasa da kasa ko kuma IUCN a takaice ta rawaito. Sai kuma malaika jaridar Washington Post. Jaridar ta fara ne da rahoton rubutun batanci da shugaba mai jiran gado Donald Trump ya yi wa shugaban kungiyar ma'aikatan jihar Indianapolis Chuck Jones a shafinsa na Twitter. Shugaba Donald Trump ya yi rubutun a Twitter kamar haka: Chuck Jones, shugaban yan kwadago na ma'aikatar karfe na shekarar 1999, bai yi aiki na garba wajen wakiltar ma'aikatansa. Babu mamaki kamfanin nika suke barin kasar mu. Sannan ya ƙara wani rubutun ɗan mintuna bayan na farko kamar haka: Idan da a ce kungiyar kwadago ta 1999 na da wani muhimmanci, da sun rike waɗannan ayyuka a Indiana. Ku tsaya ku yi aiki sosai ku rage surutu, hakan zai rage mana kashe kuɗi. Shugaban yan kwadagon dai ba shi da waya irin ta zamani, saboda haka bai ga rubutun Donald Trump ba, sai da wani abokin sa ya kira shi tsegunta masa. Da yake tattaunawa da wakilin jaridar Washington Post ya ce abin bai masa dadi ba, domin baya jin zai iya yin barci sosai a yau. Jones ya yi hira da jaridar Washington Post a ranar Talata da ta wuce, inda ya ce ya tabbata Donald Trump ya yi wa ma'aikatan kariya ƙarya a yayin da ya ziyarce su a masana'antarsu da ke Indianapolis. Sharhin jaridin Amurka kenan kuka saurara. Nazir Ahmad Hausawa, sashen Hausa na muryar Amurka, ke cewa mu zama lafiya.
Masu sauraro, ga kaɗan daga cikin sakwadi da kuka aiko mana.
Lawa alaikum sashen Hausa na VOA. Mai magana Yusuf Bazuka mai leda Gwalalo a jihar Bauchi. Na kira ga jama'ar kasar Ghana. Kamar yadda suka fito kansu da farfatarsu suka yi wannan zaɓe na shugabancin ƙasar, to ya kamata su kwantar da hankalinsu. Hukumar zaɓe ta bayyana musu wanda ya ci wannan zaɓe ba tare da wani tashin hankali da wani tarzoma ba. Allah ya musu zaɓe na gari.
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulrashid Jola Muga Gwarbawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ina so amfani da wannan dama tare da al'ummar Ghana wannan kammala zaɓe lafiya, da fatan Allah ka sa abinda suka zaɓa a bada shi. Bayan haka ina kira ga hukumar zaɓen ƙasar Ghana da in Allah su yi gaskiya da adalci wajen bayyana sahihin sakamako na 'yan ƙasa domin samun zaman lafiya mai ɗorewa a Ghana da ma Afirka baki ɗaya.
Kuma dalla yanzu kan ga labarai a takaice.
Jiya Alhamis, shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi a Tony Jerren na jihar Oklahoma Scott Pruitt da zaman shugaban hukumar kare muhalli, mutumin da bai yadda da batun ɗumamar yanayi ba, kuma fitaccen aminin kamfanonin makamashi ne waɗanda ake aza laifin fito da hayaƙi da ke gurɓata muhalli. Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce shugaba Barack Obama ba zai yi amfani da ikonsa na yin afuwa ba wajen halatta zaman wasu baƙin haure waɗanda a hali yanzu suke karatu a makarantun ƙasar. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce gwamnatin Siriya ta dakatar da duk wasu matakan soja gabashin birnin Aleppo, gabanin wata ganawa tsakanin ƙwararru ta fuskar soji na Amurka da Rasha dangane da hali da ake ciki a birnin da yaƙi ya ɗaiɗaita. Allah ya yi wa John Glenn rasuwa, ɗan sama jannatin farko daga Amurka da ya gewaye duniya. Ya rasu yana da shekaru 95 a duniya. Jiya Alhamis ne Allah ya yi wa Glenn cikawa fiye da mako ɗaya bayan da aka kwantar da shi a wani asibitin jami'ar jihar Ohio wanda ya ƙware wajen jinyar cutar daji ko kansa, wato asibitin. Shugaban Amurka Barack Obama ya fidda sanarwa inda ya ce Amurka ta rasa wani tauraro ko jarumi, ya ce shi da uwar gidansa Michelle sun yi rashin wani aboki ko amini. Ya yaba mamacin saboda ya sadaukar da rayuwarsa wajen kawar da shingayen bambanci ko ba da dama ga tsiraru da suka hada da zaman mutum na farko da ya bar tarihi a saurin kewaye duniya.
To, da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi. Sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen Hausa na muryar Amurka, musamman wato sahabo Imam Aliyu, da kuma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Loves da kuma mai bada umarni Solomon Abu. Baba ya koma kiri ne daga nan sashen Hausa da muryan Amurka a birnin Washington DC. Nake sallama da ku a huta lafiya.